Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumin da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da shirinmu na daren yau Litinin 21 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Bayan an sha labaran duniya za a ji cewa shugabannin malaman musulunci a Ghana sun buƙaci ECOWAS wacce take yunkurin maida Niger ta farkin demokradiyya ta kiyaye daukan matakin soja domin gudun irin halin da al'umma za ta tsinci kanta a ciki. Muna kuma tafi da rahoto na musamman a game da kudin rage radadin cire tallafin man fetur da Najeriya ta ayyana wanda ta ce za ta baiwa gwamnonin jihohi su raba wa al'umma. Kazalika za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Dubban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Niger a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata, wanda shugabannin su ya gargadin kasa London daga waje yayin da yake bada shawarar mika mulki na tsawon shekaru uku. Masu zanga-zanga dai sun yi tarayyar taken adawa ga tsohon mulkin mallaka Faransa da kuma kungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka, wacce ke nazarin yiwuwar yunkurin soja na mairo da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa idan har tattaunawar da shugabannin da suka yi juyin mulkin ta cimma ruwa. Sabbin shugabannin sojoji na kasar da ke yankin Sahel sun haramta zanga-zanga a hukumance, amma aikace wasu masu goyon bayan juyin mulkin kadai ake halattawa yin zanga-zangar. Taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar Janar Abdulrahman Tiani ya yi gargadin cewa kutsen da sojin kasashen waje suke shirin yi a Niger ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne. Mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin tarkacin da zargin yukiran mara matuki da sojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnan yankin. Jami'an Rasha sun bayyana cewa yukiran ta kaddamar da wani harin jirgin saman mara matuki da aka kai a yankunan Moscow da Kaluga. Hare-haren ta sama ya hana zirga-zirgar jiragen sama a wasu filayen tashi da saukar jiragen sama na Rasha na wani ɗan lokaci, amma daga baya aka ci gaba da gudanar da ayyukan. Kasashen Rasha da Ukraine dai sun yi amfani da jirage marasa matukarin tunkarar junansu tare da yin barna sakamakon tarkacin jiragen da suka faɗo. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa 'yan majalisar dokokin ƙasar Denmark a yayin da yake musu jawabi a birnin Copenhagen a yau Litinin, kwana guda bayan da Denmark da Netherlands suka sanar da baiwa sojojin Ukraine jirgin yaƙi samfarin F-16 ƙirar Amurka. Kasashen Rasha da China za su yi kokarin samun karfin siyasar tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a Afirka ta Kudu a wannan makon. Shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen BRICS na Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta Kudu za su yi taruka na kwanaki uku a birnin Johannesburg. Firaministan kasar China Xi Jinping na halartar taron domin jaddada burin diplomasiyya da kasarsa ta zuba a cikin kungiyar a matsayin wata hanya ta cin burinta. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin zai bayyana ta wani hoton bidiyo bayan da ya gaza yin tafiya zuwa Afirka ta Kudu sakamakon sammacin kame shi da kotun kasa da kasa ta yi masa. Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci kasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata-watanni ana gubza faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafin, babban sakataren kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa, ya shaida kamfanin lancin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa kungiyoyin sun samu kashi 7 cikin 100 kawai na dala miliyan 45 da suka nemi taimakon waɗanda ke cikin ƙasar Sudan. Ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga al'ummar Sudan kamar yadda suka yi a lokacin da suka yi gaggawar taimakawa waɗanda suke tserewa daga mamayar da Rasha ta Ukraine a bara. Sudan ta faɗa cikin rudani a cikin watan Afrilu lokacin da rikici ya barke tsakanin sojoji da karin sa-kai na RSF. Kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi 5 cikin 100. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Russia ta fice da gargaje na baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje. Haka ma yanayi na El Nino na kawo cikas ga noman shinkafa. Yanzu farashin shinkafa ya tashi goren zabi, kuma hakan na jefa masu rauni a wasu kasashe matalauta cikin hadari. Farashin shinkafar Vietnam al-misali ya kai na sama da shekaru 15. Tun ma kafin takunkumin na India, kasashe sun riga sun fara sayen shinkafa cikin hazaka a tsammanin karancin abinci daga baya lokacin da El Nino ya afkawa. Yana haifar da ɓarewar gudata da hawa farashin kayayyaki. Daga ƙarshe a yi litinin hukumomin Isra'ila sun ce wanda ake zargin Falastiniya ne ya kai hari ya kashe wata mata tare da raunata wani mutum a yankin yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an yi harbe-harbe ne a kusa da birnin Hebron, kuma an harbo su ne daga wata mota da ke wucewa. Rundunar sojin ta ce dakarun tana ci gaba da neman waɗanda ake zargi da kafa shingayen bincike a yankin. Harin na ranar Litinin ya biyo bayan harbin da aka yi wa wasu 'yan Isra'ilawa biyu a ranar Asabar a yammacin kogin Jordan.
To a gaida Sir Filo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma zamu kawo rahoton mu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana. Shugabannin musulmai a ƙarƙashin jagorancin limamin limaman Ghana Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu sun yi kira da a guji ɗaukan matakin soja wajen maido da mulkin demokradiyya a ƙasar Niger, domin yin hakan zai iya haifar da nawa da rasa rayukan jama'a. Kana zai jefa al'ummar da ECOWAS take kokarin karewa cikin zulumi. Sun bayyana hakan ne a wurin wani taron manema labarai da ofishin limamin limaman na Ghana ya shirya domin bayyana matsayar musulman Ghana kan dambarwar Niger. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Idris Abdullahi ya haɗa mana.
Na gode ma malluman manyan da suka taru a nan saboda waƙiyan da ya abubu a ƙasar Niger. Allah ya wura cikin Alƙur'ani, Allah ya ce mu ne mu ne yan wani juna ne. Abin da zai zo tsakanin yan uwa guda biyu a jiha. Muna gode ma Allah abin da ya abubu a ƙasar Niger ba abin da shi ne ba. Na roƙo manyan da suke riƙe da wannan magana nan su shiga ciki abin da za a yi na gyara kar ya zama zub da shi tsakanin yan uwa.
Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu kenan yake ƙarin bayani game da dalilin hada taron manema labaran wanda ya samu halartar shugabannin kungiyoyin ɗariƙar Tijjaniya, Shi'a, Ahlus Sunna wal Jama'a da Ahmadiyya. Amir ɗin Ahmadiyya Maulvi Muhammad bin Saleh shi ne ya karanta jawabi ga manema labarai a madadin shugabannin.
We as leaders of the Muslim community of Ghana, we are deeply concerned about the precarious situation in the Republic of Niger.
Ce mu a matsayin mu na shugabannin al'ummar musulmi a Ghana, mun damu matuƙa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Niger. Sun yi Allah wadai da juyin mulki baki daya tare da kira da ayi adalci kamar yadda Al-Qur'ani ya ce wajen yanke hukuncin matakin da dauka, kuma ya yi la'akari da bukatun mutanen Niger tare da kiyaye tsaronsu. Shugabannin sun kara jaddada cewa kada dauki matakin soji domin yaki a Niger zai kara ta'azzara batun ta'addanci da yadda bi yankin. Yace maimakon haka a ci gaba da diplomasiya.
We urge the leaders of the sub-region and beyond that whatever decision that they take on the coup in Niger must favor dialogue.
Muna kira ga shugabannin yankin da wasu cewa duk wani hukunci da za su dauka kan juyin mulki a Niger tilas ne a fifita tattaunawa. A gefen taron limamin kungiyar Shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin da zayimin Tijjaniya Sheikh Abdul Wadud Harun Sisi sun yi muryar Amurka ƙarin bayani.
Ni ne Abdul Wadud Harun Muhammad Tijjani, leader of Tijjaniya Muslim in Ghana. Sakon mu nisba ga abin da ke faruwa a ƙasar nan na Niger. Kai ne muka haɗu mu ba su hakuri, mu ba Afirka hakuri. Masadi dai ɗaya ne, Najeriya da Niger abu ɗaya ne. Najeriya, Ghana abu ɗaya ne. Afirka mu duka mutane ɗaya ne. In wani abu ya taba ɗaya ya taba mu duka, kan haka muke neman a daidaita akan tebur ba da makami ba.
Sai Sheikh Abubakar Kamal Libbi na nasa bangaren ya ce,
shi wannan ku da aka yi daga Niger, ai wannan ku kuma mutane kasan sun na'amu da wannan ku. Ko da yake ku abu ne wanda yake tofi ne nuna wani abu da ya dace ba. To amma abubuwan da ke kawo ku ya kamata mu ta lissafi kan shi kowane lokaci. Sai da za a yi a gyara nan zuwa gabar kara. Shi sabi da ya kamata mu yanzu ya ci da ya kamata mu shi ne mu gyara wato tattalin arzikinmu. A bar zalunci, a bar cin hanci. Mutane su ga kamar lallai waɗanda ke tsayawa matsayinsu suna tsayawa matsayinsu ne saboda su ƙara lafiyarsu da tattalin arzikinsu.
A ƙarshe shugabannin sun nuna cewa idan diplomasiyar siyasa ba ta yi nasara wajen shawo kan lamarin ba, a koma ga diplomasiyar addini. Suka ce idan aka bi diplomasiyar addini za a yi nasara. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai rahotonmu na musamman akan ba da tallafin rage raɗaɗin rayuwa a Najeriya. Sani Shaibu Malumfashi, gare ka.
A Najeriya, kwancin rayuwa na ƙara ta'azzara sabili da hauhawan farashin kayayyakin abinci da na masarufi. Kuɗin shiga motocin sufuri ya ƙaru. Dama kuɗin makarantu na manyan makarantu na gaba da sakandare duk ya ƙaru. Ƙarin da ba taɓa ganin irin shi ba a tarihin ƙasar. Wannan ya auku ne sanadiyar janyewar tallafin man fetur da aka yi, sai kuma gefe guda inda gwamnati ta janye tallafin da take baiwa manyan jami'o'i a ƙasar. Dade dan a tallafo tattalin arzikin ƙasa. Juma'a da ta gabata ne shugaba Tinubu ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta baiwa kowace jiha tsabar kuɗi naira biliyan 5 don a sayi kayan abinci a rabawa jama'a don a rage raɗaɗin kuncin da ake ciki a halin yanzu. Ko da yake dai al'ummar ƙasar sun yi na'am da wannan ɗauki da aka samu, amma akasaransu sun koka cewa za a iya yin coge a wannan lokaci domin san rai zai shiga ciki, kamar da yadda wannan malama Sa'a Muhammad ta bayani.
Muna godiya ga Allah da ya kawo mana wannan tallafi, muna cikin halin tsanani da kunci. Muna roƙon waɗanda aka ɗora mu alhakin rarraba kayayyakin nan ya kai gurinmu, mu mata waɗanda ba mu da mazaje da masu marayu da waɗanda ma ke da mazan sun gudu sun basu. To muna roƙon shugabannin da aka danƙa mu wannan su taimaka su ba talakawa, kada su ƙara mu mai ƙarhi-ƙarhi, saboda wallahi mata muna cikin hali.
Sunana Komar Shafa'atu Salihu na Kaura, Executive Director Voice of Women and Child Initiative. Alhamdulillah, muna godiya da tallafin da shugaban ƙasa ya bayar a siyasi a raba ma al'umma. Ina ba da shawara ga gwamnatocin jihohi da su kalli rukunin mata, ina nufin Jawarawa waɗanda aka saka aka bari da ƴaƴa gabansu, sannan kuma da kuma mata waɗanda mazajensu suka rasu suka basu da marayu. Alal hakika irin waɗannan su suka yi buƙatar a taimaka musu da kuma sauran al'umma don kauce ma barace-baracen da suke yi da shiga gidaje da inda duk suka ga za a ɗan taimaka musu suna nan. Wannan idan aka taimaka musu kuma aka ba hannu na ƙwarayya aka ba su, insha Allah za a rage raɗaɗin da ake ciki in Allah ya yarda. Ina ba da shawara don Allah wannan lokaci ba lokacin siyasa ba ne, ya kamata a samu hannu na ƙwarai masu amana waɗanda za su ba da kayayyakin nan ya kasance abin nan ya kai ga gaci, kowa ya samu waɗanda ake da nufi a taimaka ma su ma sun samu.
Hajiya Shafa'atu Labo, shugaba na ƙungiya mai zaman kanta da ke ƙoƙarin tallafawa ilimin mata da yara ƙanana. Shi kan Haji Salele Ahmad Malumfashi ga yadda ya dubi lamarin.
To ni tsakani na da Allah is a good developer, abu ne mai fa'ida in za a yi kamar da shi yadda ya kamata. Amma abun da muke so ku lura da shi, da aka yi canjin kuɗi mutane sun sayi hatsi sun koyi, kuma shi da aka cewa yanzu ake kawowa kasuwa ana ɗaukowa kuɗi shi suna ɗaga shi har ya kai buhun masara a cikin Kaduna ya kai 55,000. yanzu an ce gwamnati an ba su kudi biliyan kaza. Bayan ce mutanen za su taho da wannan masarar, sai farashin wannan masarar ya kai 100,000 in ba ai wasa ba in ita za a saya. Amma abun da mu muke gani zai fi kyau idan zai yi kuma akwai store da aka ce an sa masara kamar irin namu din kaduna mun san akwai dutsen ma inda aka ajiye irin waɗannan abubuwan to gwamnati ta sai wannan abincin domin su waɗannan mutanen da ke burin su daga abun ya yi fari sama sai ta so wancan ta rage shi can gaba ita kuma sai ta amfani da wannan kuɗin a sake sayan wani asa bayan amfanin gona ya sauka ƙasa farashin shi ya sauka sannan kuma rarraba shi tsakani da Allah wasu za su samu wasu ba za su samu ba guri wanda Allah ya ba ya samu ya gode dama tuntuni haka ake yi gwamnatin a yana ba dawa.
Shin ko yaya gwamnatin jihar Katsina za ta gabatar da wannan sako na gwamnati ga talaka? Kakakin gwamnan jihar Abubakar Badar Jikamshi ya yi ƙarin bayani.
Shi wannan tallafi akwai yadda take so a yi shi domin za a sai shinkafa tan 100,000 da kuma masara tan 40,000 da kuma takin zamani domin amfanin manoma. Gwamnatin jihar Kaduna kashin Malam Dauka Umar Radda za ta yi iya bakin kokarin ta danganin tayin al'umma jihar Kaduna adalci wajen rabon wannan kaya. Ba mu tunanin cewa za a ware wani a ce dan jam'iyyar APC ne, ce dan jam'iyyar PDP ne, ko Abga ne ko wata jam'iyya. Dukkan wanda yake dan jihar Kaduna ne gwamnatin Malam Dauka Umar Radda za ta amfana da shi.
Sunana Mustapha Jafaru Kaura, mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara da ta Dauda Lawan Dare. Zancen wannan sha'anin ba da tallafi na gwamnatin tarayya ya zo kan kari ne saboda mu ko da ya zo ya isko mu tsugunne ya samu gwamnatin Dauda Lawan domin an nada a ƙarfan kwamiti tun asali babu wani tunani ko haufi dangane da cewa za a yi wani tsambari wurin bayar da tallafin nan idan an tashi ba da jimawa ba idan aka fitar da tsarin da criteria din yadda za a raba abin insha Allah mutane za su ga da cewa ba a yi wani niyyar tsambari ba daga lawar baya da niyyar ya gwada wani bambanci tsakanin wannan da wancan dukkan jihar Zamfara nashi ne shi wannan kowa ne to don haka wannan tunani ma a bar shi ba za a yi shi ba insha Allah a ƙarƙashin wannan gwamnati ne ci yanzu a jihar Zamfara
kakakin gwamnan jihar Zamfara kenan Dr. Ahmed Abubakar Mascom na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya ce yi wa jihohi na Najeriya kudin goro wajen ba da kudin tallafi bai yi daidai ba.
Ni a lawa fahimta ne cewa wannan rabon da aka yi equally da baki ɗaya a ƙasa bai yi ba. Ya kamata a ce jihohi da suke da yawan mutane kamar Kano da Lagos ya kamata a ce nasu ya fi na sauran jihohi. So da al'ummarsu. Sun fi dawa fiye da sauran jihohi kamar su Zamfara, kamar su Ebonyi, kamar su Abia haka, ba su da yawa kamar Lagos da Kano. Bayan haka kuma, tunda rashin aikin ya yi yawa ga matasa, da gwamnati ta yi ƙara tsokan matasa aiki kamar ɓangaren civic, misali 'yan sanda da sojoji, tunda insecurity ya yi yawa, particularly a arewacin Najeriya. Da za a da amfani da wannan kuɗin a dokar youth a matsayin aikin 'yan sanda da sojoji zai taimaka sosai. Tunda nan da kowai na yaran aiki. Ana biyan su wannan albashin za su taimaka ma iyayensu, matansu, ƴaƴansu da suke zama da su.
Shin ko yaya Aminu Ibrahim masanin tattalin arziki kuma mai yin sharhi game da harkokin yau da kullum zai ce game da wannan kuɗi da aka bada bai ɗaya ga dukkan jihohin tarayyar ƙasar?
Shi subsidy lokacin da yake wannan amfanin kowa yana samu, kowa ya je sai mai da sauki. In za ka shiga mota za ka samu sauki saboda mai yana da sauki. Amma shi wannan palliative taimakon da gwamnati ta bada domin a rage raɗaɗin wancan subsidy in da aka janye ba fa zai kai ga kowa da kowa ba ne. Domin in ka duba yanzu gwamnati ta ce ta ba kowace jiha biliyan 5.5 na naira. To mu ɗauka kamar jihar Kano masu mutane kusan miliyan 20 ka ba su biliyan 5 me biliyan 5 zai yi a Kano inda a ce za a raba mu mutanen Kano wannan kuɗin ne gabaki da can ne wani zai samu naira 500 ka duba kamar Bayelsa duka yawansu ba su wuce miliyan 3 ko miliyan ka ɗauki biliyan 5 ka ba mutanen Bayelsa ko Abia State sannan ka ɗauki daidai wannan kuɗin kuma ka ba mutanen Kano ko ka ba mutanen Katsina ko ka ba mutanen Kaduna ai kaga ba a yi adalci ba. Ya kamata tunda akwai wani tsari da gwamnati take da shi na raba kason arzikin ƙasa abinda za a yi sai a duba yawan mutane sai a ɗauko kuɗin nan a raba shi kowace jiha a ba ta daidai yawan mutanenta to nan ne aka yi adalci. Bugu da ƙari kuma a nan ma an sani yanzu kamar yadda na ce rabon arzikin ƙasan nan da ake yi in ka duba kafin a raba ma kudin da aka samu daga bangaren man fetur su jihohin nan da su ake samu manna a wurin su saboda wasu abubuwa da suke faruwa na gurbacewar muhalli akan cire masu kaso 13 bisa 100 a basu saboda su fuskanci wannan matsalolin da yake tattare da yanayin wurin nasu to me zai hana da aka zo wannan kuma a sake duba irin yawan mutane shi ma ai wannan kaso to anan kira na ga shine wakilan mu dake National Assembly to ya kamata Sadu da shugabannin National Assembly su janyo hankalin su kai wannan abin fa da ake yi akwai gyara saboda haka muna bukatun ku je ku sauna da shugaban kasa tunda dai ba an riga an raba wannan abin ba a sake duba yadda za a yi wannan kaso din a bisa adalci sannan kuma yanzu an ce shugaban kasa ya bada kowace jiha trela biyar na shinkafa buhu 3000 kenan ko ka ba bayarsa 3000 ka ba Kaduna 3000 inda za a raba su kawai a karamin local government a jihar Kaduna akwai wayanda kofin madara din nan ba za a samu ba
hakika laban kayan agaji a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki wanda kowa ya ji a jika sai fa sahihan mutane masu amana laban kayan agaji bai daya na da bukatar dibawa don ai gyara sabanin hakan tayu talaka ai mai waka cika tashi san shi abulin fashi mara amurka daga katsina a Najeriya
a gaida sani shi abulin fashi masu sauraro wannan shirin na zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar
in ga ka fadi fadi gaskiya ko mai saka jama ka kabiya haka ne editan na gaskiya wanda ta fi dubun zinariya sai mu gode Allah shi daya dan shi ne sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kware da tudu da samaniya da mutum aljan da malaika da bar sarari da tamaliya mulki iko da uladuka na ga sarki Allah shi daya shi yake ba wanda ya so duka ya sarautu a lardin duniya shi yake karbe ta ga taliki dan ya dandani wahala a duniya shi ka girmama wanda ya so duka shi ka sanya waɗansu su sha wuya shi ka ci wusa dare a cikin wuni kuma ya garo hasken safiya shi ka rayawar mamace duka shi ke kashe mai rai shi daya e kwansa akan koma yake arwa da tudu da samaniya alwakilu mu dogara dogai zahir mu da boye a zuciya mu amince zai mana taimako
madalla wannan haka yake to masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
sarfin da ta kafa tarihin lafiya ga tsaron kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata karo farko yau bayan kwallon da Olga Carmona ta zura mata tun a ragin lokacin wasansu na karshe da suka fafata da kasar Ingila a wasan karshe ta gasar da aka fafata a kasar Australia wannan da ya bata nasara kan kasar ta Ingila da ci 1 da nema a wasan karshe ta gasar duka kungiyoyin biyu wato na Spain da Ingila sun buga wasan karshen ta gasar ne karon farko a tarihin su wannan nasarar ta baiwa Spain damar daukar fansa kan kashin da Ingila ta bata wasan kwata final ta gasar nahiyar Turai a shekarar da ta gabata wacce Ingila din ta zama zakara Spain ta kasance kasa ta farko a Turai da ta lashe kofin na duniya na mata tun bayan kasar Jamus da ta lashe shi a shekara ta 2007 yayin da kuma ta kasance kasa ta biyar da ta lashe kofin na duniya a tarihin gasanni tara da aka fafata gasar ya zuwa yanzu haka kuma yanzu ta yi tsohon kasar Jamus din inda suka kasance kasashe biyu kadai da suka taba lashe gasannin cin kofin duniya na maza da na mata baki daya a duk duniya to sai dai a bangaren kasar Ingila jagorar ɗan wasan wato captain Millie Bright ta ce wannan rashin ya taba zukatan su sosai ɗan matan na Ingila sun yi fatan kasancewa babbar kungiyar ƙwallon kafar kasar ta farko da za ta daga kofin duniya tun bayan da ɗan wasa maza na kasar suka taba lashe shi sau daya shekara ta 1966 bayan da manyan kungiyoyin ƙwallon kafa duk fadin duniya suka yi tajerin wano a zawarcin dan wasan Najeriya Victor Osimhen da ke takale da kungiyar Napoli ta kasar Italiya daga ƙarshe shugaban kungiyar ya fito ƙarara ya ce ƙwallon su Aurelio De Laurentiis ya bayyana a gaban manema labarai musamman don warware zare da abawa kan jita-jitar sayar da dan wasan inda ya ce sam kungiyar ba za ta sayar da shi a wannan bazara ba to sai dai duk da haka Laurentiis ya ce kungiyar ta yi shirin kota kwana na samar da wani shahararren dan wasa idan har sun hadu da kaddarar rabuwa da Osimhen matashin dan wasan na Najeriya mai shekaru 29 ya haska sosai a kakar wasanni da ta gabata inda ya kasance dan wasan da ya fi kowa zura kwallo a gasar Serie A kana kuma hakan ya taimaka wa kungiyar tashi ta lashe gasar ta bana a kasar Amurka kuma kungiyar kwallon kafar Inter Miami ta sami nasarar lashe kofin gasar league na farko a tarihi lamarin da suka ta'allaka da samun shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi yan wasan kungiyar sun daga Messi a tsakiyar fili domin jinjina ta musamman bayan wasan da ya jefa kwallo ta 10 a cikin wasanni 7 kungiyar ta Miami dai ta so makakar wasanni ne da gagarumin koma baya a wannan kakar wasannin kafin zuwan Messi tare da wasu tsofaffin takwarorin sa na kungiyar Barcelona Jordi Alba da Sergio Busquets tun daga ranar da Messi ya koma kungiyar kuma a watan jiya ba a koma doke ta ba a dukkanin wasannin ta 7 kuma yanzu haka ta kama tafarkin lashe kofin league da ya kumshi manyan gasannin MLS da kungiyoyin gasar league ta kasar Mexico Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC
to a gaida Murtala Faruk Sanyinna da wasan da labaran wasanni daga nan Washington DC masu sauraro kafin mu sallama da ku yanzu gasar fili ya sake dawowa da labarai a takaice
Dubban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Nijar a Lahadi da ta gabata domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata wanda shugabannin su ya gargadin kasar London daga waje yayin da yake ba da shawarar mika mulki na tsawon shekaru 3 taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar Janar Abdulrahman Tiani ya yi gargadin cewa kusan da sojin kasashen waje suke shirin yi a Niger ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa bane mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin tarkacin zirgin Ukraine barin matuki da sojin saman Russia suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnatin yankin jami'an Russia sun bayyana cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin saman barin matuki da aka kai a yankunan Moscow da Kaluga kasashen Rasha da China za su yi kokarin samun karfin siyasar tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a Afirka ta kudu a wannan makon shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen BRICS na Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta kudu za su yi taruka na kwanaki 3 a birnin Johannesburg wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci kasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata-watanni ana gubza faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka Jagan Chafin babban sakataren kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa ya shaida kamfanin lancin labarai na Associated Press da Lahayi cewa kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi 5 cikin 100 dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Russia ta fice daga yarjejeniyar na baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje
kuma sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na daren yau Litini sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Levis Gresham da ma injiniyan mu na yanzu Patrick Deya ni Aisha Mu'azu nake muku fatan asuba ta gari ma salama